wasu na addu'a, wasu na muhawara kan duba lafiyar shugaba Buhari da likitoci ke yi a London, da hakan ya jinkirta dawowarsa bakin aiki. Jami'an gwamnatin Najeriya na cewa duk wata muhawara da ke nuna tsanantar jinin shugaban ba gaskiya ba ne, kuma tamkar hamayya ce ma ta siyasa. Nanun daman shugaban kuma ministan zirga-zirgar jirage Hadi Sirika ya ce ya ziyarci shugaban a London.
Na gaishe mun gaisa kuma lami lafiya lau, yana kuma jiran ya gama da likita ya bashi cewa zai wannan gwajin. Amma ya ka fara kawo magana wani ya gaishe wannan bai gaishe nan ba sai ya biji roda wata magana ta cewa akwai abin da ake kunshi din. Amma dai na gaishe mun zanna mun yi hira mun shashaye mun karanta jarida kuma duk abin da ake a Najeriya ba abin da bai san yana faruwa ba. Suna magana da mataimakin shugaban kasa mai rukun kwarya yanzu. Ni ba na so ana kawo da magana domin irin su ne aka rinka yi wancan zamanin nan shugaban kasa Umaru Musa aka ce mana an ganshi ya hawo Bene matakala 19 kuma wani ce mun ai wallahi dazun shi gina wasa da Dawisu a lambun dake cikin villa. Tsakanin da kai wannan babu wani abu shugaban kasa na lafiya alhamdulillah kuma zai gama wannan binciken na likita kuma zai dawo.
A bangaren majalisar dokoki da ta amshi takardar bayanin tafiyar ta shugaban dan majalisa Musa Sarkin Adara ya ce shugaban ya mutunta tsarin mulki.
Kar amanta a shekarun baya matsalar da aka samu lokacin Margai Umar Yar'adua da ya tafi neman magani din bai rubuta takarda ya aika wa majalisa ba kuma bai yi handle over ga mataimakin shi a wannan lokacin ba. Shi ya kawo cece kuce aka yi ta tada jijiya kuma har abin ya kawo ya zama shine ba sabanin da aka samu har ƙarshen shekaru 6 da Jonathan yana mulkin ƙasar nan. Wannan karon an canja wannan tsarin, shugaban ƙasa ya sanar kuma ya bada mulki ga mataimakin shi kuma komai ta daidai. Abinda namu matsayinmu na ƴan adam shine mai fatan alheri a duk inda yake. Idan yana neman magani ne Allah ya bashi lafiya, Allah ya dawo da shi lafiya ya cigaba da shugabancin shi da aka zabe shi akai. Mutum kowane ajizi ne.
Shugabannin al'umma da kungiyoyin addini na kiran yau shugaban addu'ar samun karfin jiki dan dawowa office. Sheikh Yakubu Musa Sautu Sunna na Jibris ya ce sun yi umarnin addu'o'i na musamman.
Umarni kuma mai karfi musamman dukkan masallatan mu na Juma'a da ainihin abin nan na khamsu salawat da inda ake darrusa da sauransu cewa lallai ne a cigaba da yau shugaban kasa addu'a. Allah ya taimaka keshi kama hannun shi. Muna jaddada kuma wannan kira ga duk mutumin kirki dan Najeriya, musulmi ne ko ba musulmi ba, ya ci gaba da wannan addu'a don Allah ya ce ud'uni astajib lakum, ku roke ni zan amsa muku. Sannan matukar Allah madaukaki ya ba mu iko muka ci gaba da yin wannan addu'a in Allah ya so nasara ta samu da yardar Allah subhanahu wataala. Saboda haka muna jawo hankalin mutane su dawo hankalin su. Buhari ba mala'ika bane, ba aljani bane, a'a mutum ne kamar kowa. Saboda haka abin da yake shafar kowa yana shafar shi, don haka mu ci gaba da addu'a. Allah madaukaki ya bashi lafiya, ya bashi karfin zuciya, ya kuma kare shi da dukkan shari.
Ana ci gaba da zanga-zanga ko gangami tsakanin masu korafin tsadar rayuwa da masu yabon gwamnatin ta APC mai tutiyar canji. Nasura da Malika, murar Amurka daga Abuja, Najeriya.